Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka yake zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Jalal FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun huna lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi. Wato 3:30 na yamma kenan a nan Washington DC, 8:30 kenan a agogon Ghana. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kungiyar gwamnatin Najeriya ta musanta zargin da ake mata na cewa tana goyon bayan majalisar dokoki wajen kin amincewa da shugaban EFCC mai rikon kwarya Ibrahim Magu dangane da binciken wasu makudan kudade da shugaban ne EFCC ke yi waɗanda aka maido wa Najeriya a matsayin rara. Sannan rundunar sojin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da dalilan da ya sa ake samun ɗaiɗaikun hare-hare musamman ma a birnin Maiduguri da ke jihar Borno.
Wato wannan dama mun faɗa za a ci gaba da samun wannan jifa-jifa wannan hare-hare na za a samu ana samun za a dinga samun ta jifa-jifa amma wannan bai nuna cewa wayannan ƴan ta'addan ba fi ƙarfinsu ba.
Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku, shin waɗannan irin matakai ya kamata jama'a su riƙa ɗauka wajen ganin sun sa ido a unguwanninsu domin daƙile ire-iren waɗannan hare-hare? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sannan muna tafa da labaran wasanni a mafitaka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya faɗa a yau Litinin daga ƙasar murya cewar Amurka za ta ci gaba da taimakawa rundunar haɗin gwiwar NATO da Turai. Sai dai ya ce amma wasu ƙasashen Turai sun gaza ainihin wurin kashe kuɗi a kan tsaronsu a wannan ƙawance na kimanin shekaru 70. Da yake jawabi a helikwatar NATO a Brussels, Pence ya ce Amurka da wasu ƙasashe huɗu kawai ne suke sauke nauyi da ya rataya a wuyansu daga cikin ƙungiyar haɗin gwiwa ta ƙasashe 28 inda suke kashe biyu cikin ɗari na tattalin arzikinsu a kan harkokin tsaro. Ya ce muna niyyar ƙara abin da muke kashewa a kan tsaro. Amurka za ta yi aiki a nata bangare karkashin sabuwar gwamnatin shugaba Trump, in ji Pence. Sai dai ya kara da cewa lokaci ya yi da ya kamata sauran kasashe 23 su fara kashe biyu cikin ɗari na tattalin arzikinsu akan harkokin tsaro, amma ba yawan magana ba. Pence ya samu goyon bayan babban sakataren NATO wato Jens Stoltenberg, wanda ya amince 100% akan yin aiki daidai wadida.
A halin da ake ciki kuma, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce ya ji takaici yadda tsohon mai ba shugaban ƙasar shawara akan harkokin tsaro Michael Flynn ya ɓoye masa wasu bayanai kuma jaddada goyon bayansa ga matakin da shugaba Trump ya ɗauka na tilastawa Flynn ɗin ya yi murabus. Pence ya yi wannan jawabi ne a lokacin da aka masa tambaya a wurin wani taron manema labarai a hedkwatan tsaro ta NATO a yau Litinin. Shugaba Trump ya buƙaci Flynn, tsohon shugaban soji da aji aikinsa sakamakon yaudara da yi wa mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence akan hirar waya da ya yi da jakadar Rasha a nan Washington kafin wannan gwamnati ta karɓi ragaman mulki, a cewar fadar ta White House. Wani jami'in fadar shugaban ƙasa ya ce mutumin da za a naɗa mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar ta tsaro zai samu cikakken iko akan ma'aikatar. Rahoton ya nuna cewar batun samun cikakken iko yana cikin dalilan da ya sa aka hana tsohon shugaban sojin ruwa Admiral wato Robert Howard ɗaukar wannan aiki a makon da ya gabata.
Wa'innan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane da suka mutu sakamakon bam da ya tashi a cikin wata mota a jiya Lahadi a babban birnin Somalia ya haura ya kai mutane 39 a cewar jami'an ma'aikatar motar ɗaukar marasa lafiya a Mogadishu. Galibin waɗanda suka halaka fararen hula ne a wata ƙaramar kasuwa da ake kira Kawo Gode a lardin Wadajir da ke cikin birnin, a cewar jami'ai. Jami'an tsaro sun ce sun yi zaton motar tana kokarin kai hari ne da nufin auna wani wuri wacce ta gaza kaiwa sakamakon shingaye da yawan dakarun tsaro da aka jibge kafin bukin rantsar da sabon shugaban ƙasar Muhammad Abdullahi Farmajo wadda za a yi a ranar Laraba. Zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin tada wannan bam, sai dai ƙungiyar tsagirin Al-Shabab tana yawan kaiwa gidajen otal da kasuwanni hare-hare cikin ayyukan ta'addanci wacce ta shafe tsawon shekaru 10 suna aikatawa.
Shirin tsagaita wuta a gabashin Ukraine da zumar kawo ƙarshen fada tsakanin dakarun gwamnatin Ukraine da 'yan awarin Russia ya fara aiki a yau Litinin. Sai dai jami'an Ukraine sun yi kashedin cewar akwai haɗarin sake barkewar wannan fada. A ƙarƙashin wannan shirin tsagaita wuta da ministan harkokin wajen Russia Sergei Lavrov ya sanar a Munich ya ce ɓangarorin biyu sun amince da kiyaye shirin shekaru 20 na Minsk na janye tarin makamai a fagen yakin. Ana sauran wasu 'yan sawo'i ministocin ƙasashen wajen Ukraine da Russia da Faransa suka sanar da sabon shirin tsagaita wuta. Sai dai shugaban 'yan awaren ya fitar da wata sanarwa barazana ga dakarun sojin ƙasar. Shugaban aikin sa ido na ƙungiyar tsaro da yin aiki na ƙungiyar tarayyar Turai Alexander Hogg ya ce an samu ragowar zuman makamai ainun, ya kuma ce wasu 'yan ƙananan makamai kaɗai ne ake jin tashinsu a yankin Donetsk bayan wannan shirin tsagaita wuta da ya fara aiki a tsakar dare na agogon ƙasar. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin gwamnonin Najeriya ya musanta rahotannin da ke nuna cewa yana goyon bayan majalisar dokokin kasar wajen kin tabbatarwa da shugaban AFCC mai rikon kuriya Ibrahim Magu da makamansa. Dangane da binciken wasu makudan kudade da shugaban na AFCC ke yi waɗanda aka maido wa da Najeriya a matsayin rara bashin da aka biya a ƙungiyar nan ta Paris Club. Daga Abuja, Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga shugaban kwamitin gwamnonin Najeriya, wato gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari.
A gaskiya wato abinda muka yi a wannan shine ba mu dauki wani abu ba, mun gani a jaridu sannan kuma kamar da kowa ya gani. So tunda an ce abinda zargi ya fara fitowa na farko cewa an ba kowane gwamna naira miliyan 400 inji Sahara Reporters na kashin kanta, kuma ita Sahara Reporters ta ce ta samu daga hannun FCC. So atake wasu sun kalubalanci shugaban FCC cewa mu an ba mu kuɗi, ya ce bai san da an yi wannan ba. Suka ce to idan baka sani ba kamata ka ƙaryata, kuma ya ƙaryata cewa amma lallai akwai bincike da ake yi, kuma zuwa yanzu ba a ce akwai wanda ya laifi ko wanda ba ya laifi ba, ana dai kan bincike. So shi ne muka ce tunda ana kan bincike, so ba abin da ya kamata mu haɗa baki da magana na bincike ko rashin bincike ba ne, mu jira mu ji sakamakon bincike mu yi tabbatar. So akan haka muke.
Yau kana nuna sai hukumar AFCC ta gama bincikenta ta ba da bayani akan abin da ta gano ne lokacin ku kungiyar ku za ta yi martani akan abin da ya zama gaskiya ko ya zama hakikanin abin da ake ciki.
Gaskiya ba zai in mun yi haka kamar mun shiga cikin sha'anin bincike. Abin da muka yi na shine cewa tunda tana bincike so mu yi hakuri ta gama bincike ta ba da menene ta gano ko menene ake magana ko waye wani abu ko kuma ina wani abu ya shiga. So wannan matsayin da aka yi kenan. Amma ni kullun kira na ga sha'anin da ya shahi sha'anin cancanci da rashawa, kullun ba abu ne wanda ake fada akan page na jarida ba, ba abu ne wanda ake talatawa a gidan talabijin ba. Aiki ne wanda matsala ce wadda ababba ya kamata a huskance ta a matsayin matsala wadda ababba. Amma idan ya zan cewa ya kuma akan shahin jaridu, to abun nan zai zan wani abu daban, za a kalle shi ba cancanci da rashawa ba kamar wata sha'awa da ta daban. So ina ba da shawara matsayina na stakeholder a Najeriya a yau, ina ba da shawara ga mahukuntan da ke kula da waɗannan ainihin babban aikin. Sani ho ba ƙaramin aiki ne aka ba su ba, aiki ne wanda ababba, kuma aiki kullun ya kamata a zo da sabon salo, domin wannan abin shine ake a lokacin Obasanjo a sa sunayen mutane sun yi kaza, a jaridu sun yi kaza, da ƙarshe kuma bincike zai nuna wani abu daban. So kuma a ci gaba. So ya kamata a ce mun zo da wani sabon salo wanda tabbas ita wannan gwamnatin ta yi tsaye akan abin da aka santa da shi na harko shi ne ya kacanci da rashawa. So ya kamata a ce an yi aiki bamban da inda aka fito a da. Abin gana a jarida da gana da wasu wurare ba aikin da ya kamata a ce an yi bai ba da wata natija ba ne. Saboda haka ya kamata a kalli hanyar da za a yi aikin. Abin da muke magana wannan al'amarin ya zan cewa magana ce cin hanci da rashawa, ba magana ce ta wata sha'awa wadda ta daban ba. Wanda in haka ne to ba ma fata. Amma dai gaskiyar magana shine an koma a gidan jiya. Domin waɗannan hukumomi an assasa su ne domin su taimaka wurin ganin cewa an dakushe, an rage kai ba iya gama gaba ɗaya. Ita a gaskiyar magana, amma an rage kaihin wannan aikin na cihanci da rashawa domin ƙasa ta ci gaba. Kowa ya yarda idan wannan abu ya ƙara yawa ko yake kanya waita ba tare an dakushe shi ba su babu shakka babu inda za a yi mu samu cigaba yan kadan za su mori ƙasa sannan kuma mahiya suna wahala da ƙarshe zai kai mu shiga cikin halin rudani da chaos da abin da ya kamata wannan
gwamnan jihar Zamfara kuma shugaban kwamitin gwamnatin Najeriya wato Abdulaziz Yari a tattauna wasu da Umar Faruk Musa a Najeriya har ila yau rundunar sojin ƙasar ta yi ƙarin haske dangane da daidaikun harare da ake samu musamman ma a yankin Maiduguri da kewaye tumban da aka tarwatsa mayakan Boko Haram daga dajin Sambisa ƙarshen shekarar da ta gabata daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aika mana
Tun bayan da mayakan Najeriya suka fitattaki ƴan Boko Haram daga dajin Sambisa, Boko Haram ta zafafa kai har-haranta na kunar bakin wake da sarika noke a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Sojojin Najeriya sun kirkiro wani ɗan ƙaramin jirgin leƙen asiri wanda zai zakulo ƴan Boko Haram duk inda suke a shiyar arewa maso gabashin ƙasar. Na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ko me zai ce?
Wato wannan dama mun faɗa, za a ci gaba da samun wannan jifa-jifa, wannan hare-hare na samu ana samu za su dinga samun ta jifa-jifa amma wannan bai nuna cewa wayannan ƴan ta'addan ba fi karfin su ba wato ka san yadda yanayin kasar namu take bubbace sosai akwai hanyoyi da suke wuyan shiga akwai wajajen da suke wuyan shiga to suna buya to haka shi yasa muhimmancin wannan fasahar da zai iya zuwa duk inda take da wuyan zuwa da kafa ko da mota za iya zuwa da fasahohi wanda suke za su hau sama kuma za su gansu kuma a can za a san yadda za a yi da su
General Buratai ya yi bayanin yadda waɗannan kuramin jirage za su taka rawa wurin zakulo ƴan Boko Haram din a cikin daji
jirgi mai hangen nesa wanda muke ake kiranta UAV the unmanned aerial vehicle shi yana sama zai gan abin da yake nisa wasu za su dauki kamar kilomita 5-6 ko fiye da haka waɗannan za su taimaka mana domin za mu gan me yake faruwa a gaba duk masu mugun nufi da kamar ƴan ta'addan da suke cikin daji za mu ya kwakulo su duk inda suke
Air Commander Ahmed Tijani Babagamawa kwararren sojin saman Najeriya ne
yanzu abubuwan da ƴan Boko Haram suke yaki ne na sarika noke kuma wannan abin da yanzu sojoji mu suke yi ya nuna maka cewa su ma yanzu suna tafiya kafada da sauran duniya gaba daya wannan abu ne mai kyau kuma wannan shine dabaru na yaki yadda ake amfani da shi a duk duniya tun da yake zaka ga zai tabbatar da waɗannan ƴan Boko Haram ne zai san wani irin makamai suke dauke da su zai bambanta tsakanin mutum da dabba da sauran su
da har-haren kunar bakin wake da na sarika noke na ƴan Boko Haram ke ci gaba shin menene abin yi a halin yanzu wannan ita ce tambayar da na yi wa tsohon hafsa a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya Aliko A. Rashid Harun
akwai al'amura guda uku da ya kamata federal government ta yi na ɗaya wato ya kamata a kawo ƙarshen local support da ƴan Boko Haram suke da shi don kowa suna da wasu wanda suke ba su local support a ƙasashen nan na biyu shin political economy of war an ci karfin shi wato in an ce political economy of war akwai wanda suke ci a wannan al'amuran da yake faruwa duk ba wanda baya ci sojoji suna ci su ƴan siyasa suna ci kuma da mutanen ƙasa suna ci kuma na uku ya kamata a samu very strong intelligence apparatus wanda ya kamata a riƙa samo bayanan sirri akan wayannan ƴan Boko Haram din
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Sai kan wannan batu miki so ku kira ku bayyana ra'ayinku shin waɗannan irin matakai ya kamata jama'a su riga dauka wajen ganin sun sa ido a ungwannin su domin dakile ire-iren har-haren da ake kaiwa a yankunan su amma kafin mu bude layukan mu bari mu ci gaba da sauraron wannan waka
Hukun ji gangan soja soja ba bakun agode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaki soja buri ji man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202 205 2655
Kana manta ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne sura kusan minti 16 mun samu kira mun farko daga jihar Nasarawa ne ne kan layi
to Assalamu alaikum Muhammad Lalo.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da Garba Sale likita radio na garin Agwabun Domin Jihar Nasarawa.
To Mallam Garba barka da warhaka.
Fa Allah to barkan ku dai.
Yawwa.
To a gaskiya wannan matsala ta mu ta wannan ɗan Boko Haram wanda yake gabashin arewacin Najeriya. To gaskiya wannan abu ya addabe mu. Abinda za mu ba da shawara a kai shi ne ta ɓangare uku. Na farko dai muna yabawa ainihin hukumomin tsaronmu a kan ƙoƙarin da suke yi. To sai kuma mu ɗaiɗaiku mutane, tunda wannan abu a cikinmu yake, duk wanda muke ganin bai dace ba ko kuma ana zarginsa, to kamata ya yi a nuna shi. Na uku kuma, su masu wannan ta'addancin muna roƙonku don girman Allah su daina rusa mana ƙasa, domin wannan rusa ƙasa ne su kansu suna da amfani a ƙasar nan, inda a ce za su ajiye makamai domin a gina wannan ƙasa. Na gode Mallam, a tashi lafiya.
Madalla mu ne da godiya Mallam Garba daga jihar Nasarawa. Bari mu je Bauchi. Wane ne a kan layi?
Bala direban tantan ne daga ƙaramar hukumar jama'are a jihar Bauchin tarayyar Najeriya.
Yawwa, to muna jin ka Mallam Bala.
Yawwa, wannan shawari da zan bayar, ya kamata hukuma ta nemi masu anguwanni. Dukkan bakon da ya zo cikin gari ya kamata mai anguwa ya sani. Yawwa, saboda haka idan aka za ba a yarda da shi ba, sai a miƙa shi.
To kamar ina ga layin Mallam Bala ya katse, da fatan zai sake kiranmu. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada manta sai an sa wato alamar ƙari sai a sa plus wato ɗaya sai a jiro lambar. Yau, wane ne a kan layi?
Na'am.
Ne, muna jin ka.
Shawara da bani bayar a nan gurin ita ce, a dai ci gaba da haƙuri kuma ci gaba da kokartawa. Musamman ma wannan ƙaramin jirgi, wannan jirgi da aka kawo na zagayawa a zakulu ɗan Boko Haram ɗin nan. A ƙara haƙuri, in Allah ya so muna tare da nasara, da izinin Allah da yarda Allah.
To Mallam Bala, mun gode. Eh, muna jin ka. Mun gode ƙwarai da gaske da gudunmuwar da ka bayar. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne kan layi?
Abubakar Dosel daga Donga.
Muna jin ka Mallam Abubakar Tela.
Yawa, abin da ya kamata yi, ya kamata an ga mutum baƙon kinsa wanda ba gane shi ba, sanar da hukuma da suke kusa. Yana za a riƙa kare yanayin da hare-haren da ake abin nan.
To Madalla, mun gode Mallam Abubakar Tela daga jihar Taraba. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Sai an sa alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar. Ga wani kira mun samu daga Fatakwal. Wane ne kan layi? Hello, na Fatakwal, kana jin mu? To kaman layin nasa ya katse. Muna tattaunawa ne kan batun wato wani irin matakai kamata a riƙa ɗauka domin kare ko kuma daƙile hare-haren da ake kaiwa a yankuna ko kuma anguwannin jama'a. Ga wani kira, yawa, ga wani kira mun samu. Wane ne kan layi?
Rabiu Usman.
Yawa, to muna jin ka Mallam Rabiu.
Gudun ra'ayina a kan wannan magana ta Boko Haram, ai inda an yi haƙuri wurin Allah ya ta zo ƙarshe.
Kamar amma waɗanda irin matakai ya kamata mutane su riga ɗauka na gashin kansu a unguwanninsu ba sai sun jira lallai cewa jami'an tsaro sun kawo musu wani taimako ba?
Abin da ya kamata kowa ya sa ido ga makwabtansa, kowa ya kula da kowa, kowa ya duba makwabtansa mai suke yi, mai suke shiga, mai suke fita, mai suke ɗauka, mai suke shiga da shi. Yawa, idan aka yi haka to za a shayo matsala abin insha Allah, kowa kula da kowa.
To muna godiya ƙwarai Mallam Rabi. Bari mu je jihar mai wato birnin Maiduguri. Wane ne akan layi?
Sani Alhaji Balamu.
Mai yawa, muna jin ka Alhaji Sani.
Alhaji Balamu za nake.
To ya ƙuri Mallam Alhaji Bala, muna jin ka.
To ai inda magana ta Boko Haram wannan, wato su ba sa shiga cikin mutane wanda za a yi a gane su, sai ta bayan gari suke shigowa a cikin dare, ba ka tsammani ba ka zato, sai kwatam ka ga mutane a mutum ya zo wani a kwankwasa kofansa, kana kwankwasa kofansa su rungume ka fitar da baba a cikin su.
eh to amma kaman wadannan irin matakai ya kamata mutane su dauka kaman dangane da misali da ka bayar na wadanda suke kwankwasa kofa su bude musu.
Assalamu alaikum.
To ina kaman line Alhaji Bala ya katse amma ga wani mun samu daga jihar Yobe. Wane ne kallahi? Wa alaikum salam.
Kana magana da Umar Faruku Hassan Sabon Gari Shalkwata Gashuwa.
Yawa muna jin ka Malam Umar.
Eh to ni dai ra'ayina dangane da wannan al'amari har yanzu ya kamata mu sa a ranmu cewa har yanzu matsalan nan da sauranta fa masu addu'a su dage da addu'a, talakawa da sarakai da masu karamin karfi da masu karfi a mu hada hannu domin kasar mu ce ba mu da wata kasa wadda ta wuce Najeriya da kuma yankin mu na gabas ta arewa. Dan haka dole ne mu hada hannu gabaki ɗaya, aikin namu ne sai mun taimaka za a samu a fitar da 'yan batar gari a cikin al'umma.
To da wannan kira na Umar daga jihar Yobe muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske da dukkanin waɗanda suka taimaka wajen ba da gudunmawarsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Kasar Najeriya gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun nahiyar Afirka sun sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu. Rivers United ta sami tsallakewa ne tare da doke AS Real Bamako ta kasar Mali da ci hudu da nema a birnin Port Harcourt jiya Lahadi, bayan da wasansu na farko a makon jiya a birnin Bamako kasar Mali ya karkare a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. Daya kungiyar kuma wato Rangers ta soma da kunnen doki ne a wasan farko da JS Sahoro ta kasar Algeria da ci 1-1 a can Algeria din, yayin da Enugu kuma suka yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. A jadawalin fafatawa a zagayen na biyu na gasar da hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ta fitar, Rivers United za ta kara da tsofaffin zakarun Afirka El Merrikh ta kasar Sudan, yayin da ita kuma Rangers International za ta kece reni da Zamalek ta kasar Masar. A can kasar ta Masar kuma wata kotun kasar ta tabbatar da hukuncin kisa ga wasu mutane 10 da aka same su da laifin tara zanga-zanga da rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 74 a wani babban filin wasa na birnin Port Said a shekara ta 2012. Jami'an tsaro da ma'aikatar shari'a sun ce hukuncin babbar kotun wanda shine na ƙarshe ya cire mutum na 11 daga cikin su wanda ya gudu bayan wata kotu ta tabbatar masa da hukuncin kisa a watan Yuni shekara ta 2015. Haka kuma kotun ta tabbatar da hukuncin daurin rai da rai ga mutane 10 da kuma daurin kurkuku na tsawon shekaru 5 ga wasu mutanen 12, ciki ko har da shugaban jami'an tsaron filin wasan Sa'ad da lamarin ya auku. Yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a rikicin sun nuna farin cikin su da hukuncin kotun. Rikicin wanda shine mafi muni irin sa da ya shafi wasanni ya barke ne Sa'ad da magoya bayan kungiyar Al-Masri da Al-Ahli suka tada fitina jin kaɗan bayan wata wasan gasan Premier ta ƙasar da ƙungiyoyin biyu suka kara da juna. A Turai kuma ƙungiyar Barcelona ta ƙasar Spain da ɗan wasanta Neymar za su gurfana a gaban kotu bisa zargin cin hanci da rashawa a sha'anin dawowarsa club ɗin daga club ɗin Santos na ƙasar Brazil bayan sun kasa nasara a ƙarar da suka ɗaukaka. Lamarin ya danganci koke da wani kamfanin kasuwanci na ƙasar Brazil ya gabatar wanda yake da haƙƙin mallakar kashi 40% na kuɗin komawar Neymar a club ɗin. Kamfanin ya ce ya karbi kuɗi ƙasa da adadin da ya kamata ya karba Sa'ad da Neymar ya koma Barcelona akan kuɗi fan miliyan 49 a shekara ta 2013. Masu gabatar da ƙara na neman kotu da ta ɗaure Neymar a gidan kaso tsawon shekaru 2 tare da yi masa tara ta kusan fan miliyan 8, inda kuma suke nema a ci tarar Barcelona fan miliyan 7,200 da kuma ƙungiyar Santos ita ma tarar fan miliyan 5,600. Hukumar kwallon kasar Jamus ta nemi mai horar da 'yan wasan kungiyar Bayern Munich Carlo Ancelotti da ya yi bayani akan nuni da ya yi da ɗan yatsinsa na tsakiya ga magoya bayan kungiyar Hertha Berlin sa'ad da kungiyoyin biyu suka kara a ranar Asabar bayan da Munich ɗin ta farke ci ɗayan da aka shata a minti na ƙarshe na wasan. Duk da yake Ancelotti ya ce ya yi hakan ne bayan an tofa masa yawo, to amma fa yana iya fuskantar hukuncin ladabtarwa. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau ce ranar tunawar shugaban ƙasa a Amurka, kuma Amurkawa kan dauki hutu domin jinjinawa shugaban ƙasar su tun daga shugaban ƙasar na farko shugaba George Washington. Tun daga lokacin rasuwarsa a shekarar 1799 aka mayar da ranar haihuwarsa 22 ga watan Fabrairu ranar hutu amma ba a hukunce ba. An fara mayar da ranar a matsayin ranar hutu ta ƙasa a shekarar 1895 zuwa wani lokaci kuma Amurkawa suka fara jinjinawa wani babban shugaban nasu Abraham Lincoln wanda ranar haihuwarsa 12 ga watan Fabrairu ta kusa zuwa daidai da ranar da aka tsayar domin tunawa da shugaba Washington. An fara tunawa da tsofaffin shugabannin ne a shekarar 1971 a hukunci a kowace ranar Litinin ta uku a watan Fabrairun kowace shekara. Shugaba Washington ya samu daraja ta lokaci mai tsawo domin jagorancin da shugaban ya yi wa Amurkawa akan nasara da suka samu a yakin neman ‘yancin kai daga mulkin mallakar Birtaniya. Kurjininsa ya kai matsayin da zai iya mayar da kansa sarki inda ya ga dama. Har wasu daga cikin jami'an sojojinsa waɗanda suka gaza haƙuri da tsarin demokradiyya suka buƙace shi da yin hakan. Ku kawar da wannan tunanin daga zukatanku a cewar shugaba Washington ya kuma ja kunnen waɗanda suka bada waɗannan shawarwari. Ya bada umarnin rarraba sojoji ya kuma dakatar da babban kwamandan sojin daga aiki inda ya mayar da shi farar hula. A lokacin Amurka ƙasa ce mai jihohi 16 da ke cike da rarrabuwar kawuna. Bayan shekaru 6 Amurkawa suka yi ƙoƙarin kafa gwamnatin tarayya amma wadda za ta ba da iko akan muhimmancin batutuwa ga jihohi. Amurkawa da dama sun yi shakkar amincewa da ra'ayin kafa gwamnatin tarayya saboda gudun kar jami'an gwamnati su riƙa wuce gona da iri musamman ma shugaban ƙasa. A wannan mawuyacin lokaci shugaba Washington ne kadai yawancin Amurkawa suka amince da shi. Shi kadai ne marar abokin hamayya da aka zaba domin zama shugaban ƙasa na farko. A lokacin da ya fara mulki, Amurka ta samu kundin tsarin mulki amma ba tsara gwamnatin ba tukunna. Sa'ad da ya sauka daga mulki a lokacin da kasashen duniya masu ƙarfi suka yi la'akari da ƙasar Amurka, shugaba Washington ya riga ya ɗora ƙasar akan kyakkyawan tafarkin tattalin arziki da kuma gina sojoji da za su kare Amurka a lokacin da take ci gaba da faɗaɗa iyakokinta. A lokacin da ƙasar Faransa ke ƙoƙarin kawo sauye-sauye, ra'ayoyin demokradiyya sun buɗe hanyoyin da suka haifar da hargitsi da fargaba da kuma danniya. Amma ƙasar Amurka a ƙarƙashin mulkin shugaba Washington sauyin ya samar da kyakkyawan mulkin demokradiyya da doka da oda. Ta wajen sauka daga ragin mulki bisa raɗin kansa bayan wa'adin mulki na shekaru huɗu, ya kafa fandasho da ya zama abin koyi ga sauran shugabannin da za su biyo bayansa. Ya kuma jagoranci miƙa mulki daga wata gwamnati zuwa wata cikin ruwan sanyi, wani abin da ya zama wajibi ga demokradiyya da kuma zama misali ga sauran jama'a a faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka. Da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wannan kuma shine labaranmu a takaice.
Mataimakin shugaban kasar Amurka wato Mike Pence ya faɗa a yau Litinin daga ƙausar murya cewar Amurka za ta ci gaba da taimakawa rundunar haɗin gwiwar NATO da Turai. Sai dai ya ce amma wasu ƙasashen Turai sun gaza ainihin wurin kashe kuɗi akan tsaronsu a wannan ƙawance na kimanin shekaru 70. A halin da ake ciki kuma mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce ya ji takaici yadda tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro Michael Flynn ya ɓoye masa wasu bayanai, kuma ya jaddada goyon bayansa ga mataki da shugaba Trump ya ɗauka na tilastawa Flynn ya yi murabus. Pence ya yi wannan jawabi ne a lokacin da aka masa tambaya a wurin wani taron manema labarai a helkwatan NATO a yau Litinin. Mutanen da suka mutu sakamakon bam da ya tashi a cikin wata wato mota a jiya Lahadi a babban birnin Somalia ya haura ya kai mutane 39 a cewar jama'an ma'aikatar motocin ɗaukar marasa lafiya a Mogadishu. Galibin waɗanda suka halaka fararen hula ne a wata ƙaramar kasuwa da ake kira Kawo Gode.
Masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makirdi da Tani gabatarwa da Sa'ida Hamdin da ta haɗa mana wannan shiri, sai injiniyan mu Greg Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.